wanda ka kore iyali zuwa ga iyalinsu. Allah na da mala'ika wanda ka kore kowa zuwa ga aboki ne, kowane masoyi duk wanda ya boyo sai ka gane wanda ya kaso yau da gobe. Dan in ka ga mutum miyagu a tare da shi to muguna miyagu ya kaso. In ka ga mutum mutanen kwarai sun taru wuri ne to na kwarai na wannan ka'ida ce Allah na da mala'ika da ka kore kowa zuwa ga abokai ne. Duk wanda an na kwarai sai ka ga mutanen kwarai sun taru wuri ne, wanda duk an mugu ko sai ka ga miyagu ɗaya ka kokari ya tara wuri ne. Ko malamina ko mai mulkina Allah ya gafarta muna. Wanda Allah ya ce subhanahu wata'ala al-khamisatu minan nisa, mata waɗanda an miyagu, wa minan kalimati, da miyagun kalmomi, laysa bisina, na miyagun mutane, na minan nasu cikin mutane. Duk wanda ka ga yana yawan wa mutane ƙarya da ƙazahi muguna, saboda haka miyagun kalmomi ka fitowa ga baki da ke. Wal khabithuna minan nasi, miyagu daga cikin mutane, laysa khabithatu, na miyagun mata, na min ma dhikira. Wato maza waɗanda an miyagu, to in ka ga miyagun mata nasu na da yawa za ka ga abin nan mutum mugu, wato iyali ne miyagu na kamata. Waɗai ba ta min ma dhikira, waɗanda an masu tsalki, waɗanda sun ka tsarkaka cikin mata da kalmomin da suka tsarkaka, minan nasi litayyibi na minan nasi, na mutane masu tsarki na cikin mutane. Don haka mata masu tsarki na mutane masu tsarki na, annabi mai tsarki na, don haka mata ne masu tsarki na, inji Alƙur'ani. Waɗai buna minhum litayyibat, maza waɗanda an masu tsarki, na mata masu tsarki na, min ma dhikira, wato na mata da kuma kalmomi. Ai allaiku bil khabithi mithluhu, wanda ya dace da mugun mutum wato mace iri ne. Wanda ya dace wa bil tayyibati mithluhu, wanda kuma wa bil tayyibi mithluhu, wanda ya dace da mutumin kwarai wato mace iri ne. Ulaika tayyibuna wa tayyibat, waɗanga maza masu tsarki da mata masu tsarki, minan nisa wa tayyibati minan nisa, wa minhu Aisha, cikin addai wato akwai Aisha radiyallahu anha, wato akwai Aisha cikin wagga da mala'ika Allah ka san su bata, Allah ya kiyarda su bata ta, sai da sauka mata aya 18 tana cewa babu kamarta, ya tsalkake abite da kai ne. Wahiya ita Aisha addai bu dai bata, duk mata masu tsarki na duniya da na lahira ta haifowa tsarki. Idh ikhtaraha Allah, da Allah ya zabe ta da addai bu dai bi ga wanda ya kowa tsarki a duniya da lahira, Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A duniya da lahira Allah bai da wani wanda yake mai annabi, annabi mu Muhammad Allah bai da wanda yake shi. A cikin dai abin da ya bayyana ga nasi, wa binti adaibin nasi, kuma ɗayan mutumin da ya kowane tsarki, wato shi annabi ya tsara kowa, kuma mata ce cikin mata ta tsara kowa, kuma ubanta ya tsara kowa. Da zo abin nan muna karatu, annabi ya ɗibi tsakuwa ya agaga hannu ne haka, sai ta kama subhanallahi bihamdi, subhanallahi bihamdi, sai ya mika ma Abubakar, sai ta kama subhanallahi bihamdi, subhanallahi bihamdi, sai Abubakar ya bashi abitai, sai ya mika ma Umar, ta kama subhanallahi bihamdi, sai Umar ya kawo mai abitai, sai ya mika ma Usman, ta kama subhanallahi bihamdi, sai ya mika musu Aliyu da sauran sahabbai, sai ta yi shiru bata ce komai ba. Kowa da irin girman da Allah ya bashi, kowa da girman da Allah ya bashi. Da yabba Abubakar sai ta yi tazini, da yabba Umar ta yi tazini, da yabba Usman ta yi tazini, da ta kawo ga Sali sai ta gonda bakin da ta yi shiru. Kowa da irin matsayi ne, annabi yana gwagwadawa mutane matsayin abokai ne. Kowa da irin matsayin da Allah ya mishi, kuma matsayin nan daga Allah ake samu ne, ba mutum ka bashe shi ba. Wato ita Aisha ɗayan mai tsarki ta wanda ya kowa tsarki ba da rusuli bayan manzanni alaihi wassalam. Wa khayratun zababbe na, wa khayratu khayrul qurun, kuma shine hiyayyen wato kannin da ya dara kowane alheri wato na sahabbai, babu mai daraja cikin sahabbai kama Abubakar. Wa la yaliqu biha illa adayyabal kalami, don haka bai dace da ita ba sai magana wanda ta yi kyau, wa adayyabal amali da aiki wanda ya yi kyau. Wa kadhalika Safwan ibn al-Mu'attal abinna as-Sulami, haka nan Safwan din da aka suka wa kazahi da Aisha, shi ma mutum na tsarkakaki. Wa kana sahibu saqati rasulullah, shine shugaban abinna na bayan abinna tawagar manzo sallallahu alaihi wasallam. Li shaja'ati, saboda zamantaka ce, wa amanati, saboda amana ce annabi ka bari ne baya, duk abin da ya bace in ya dauko bai ce mai gani ba, yana da amana, mutum na mai gaskiya. Wa kana idza rahala nasu kama yusalli, ya kasance idan ana tare da daddare, idan annabi ya ce zan tashi yanzu tsakiyar dare, shi alwala ɗaya da yi kama yusalli, sai shi sai ya kama sallah, ya yi ta sallah shi ɗaya cikin daji, babu sarki sai Allah, shi ɗaya bai tsoron wani kahiri ya ruwa iske shi. Allah ya haskaka kabarin Safwan ibn Mu'attal.